بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda ya hada mu a wannan masallaci na jami'ar Abubakar Tafawa Balewa Bauchi. Allah ya jikan Abubakar Tafawa Balewa. A yau Juma'a 23 ga watan Ramadan shekara 1436 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira daga Makka ya koma Madina, wanda kuma shine 10 ga wata ko ga watan 7 na shekara ta 2015 miladiya. A cikin wannan watan azumi mun saba gabatar da tafsiri ne, amma mukan tara tambayoyin da aka rubuta sai mu amsa su a irin wannan lokaci, wanda a yanzu abinda zamu gabatar kenan da yardar Allah. Kafin mu fara karanta tambayoyin ku fara amsawa, zan yi amfani da wannan dama in sanar da ku mika saƙonmu na ta'aziyya a madadin ku da madadin dukkan ƴan uwanmu musulmi, musamman na wannan yanki, ga rasuwar malaminmu bawan Allah Sheikh Dr. Aminuddin Abubakar. Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Wannan bawan Allah ya rasu jiya ɗakin Allah a Masjidil Haram bayan ya kammala aikin umra. Allah ya madaukakin sarki ya karɓi ransa. Bawan Allah ne wanda ya daɗe na gwargwarmaya akan harkar da'awa bisa tafarkin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya sanu a nan Najeriya da wajen Najeriya akan wannan gwargwarmaya, kuma ya fara wannan gwargwarmaya tun lokacin mutane kansu bai waye ba akan sunna sosai. Kuma Allah ya sa akan wannan abun ya rayu, kuma har Allah ya karɓi ransa. To muna masa addu'a, Allah ya gafarta masa. Kuma wannan wata izina ce da zamu ɗauka akan yanda Allah yake kawo galibi kyakkyawan ƙarshe kenan ga malaman sunna irin haka. Galibi malamanmu na sunna haka Allah yake sa su samu kyakkyawan ƙarshe, saboda sun yi kyakkyawan rayuwa, sun sadaukar da rayukansu da hidimominsu ga addini, da su kuma sai Allah musu kyakkyawan cikawa. Daga ji malami ya mutu yana sallah, sai wanda zai mutu yana wata ibada, sai wanda zai mutu yana umra, ko wanda zai mutu a wuri mai tsarki. Haka dai Allah yake ba da dama ga irin waɗannan. Muna fata mu ma Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe. Wannan bawan Allah an ce bayan ya rasuwa al-Masjidil Haram, kuma bayan ya kammala umra, kuma ya cika har ya bar duniya, yana faɗan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wannan shine abin da mutum yake bukata na ƙarshe. Allah ya masa rahama, Allah ya gafarta masa. Sa'annan kuma idan muka kammala waɗannan tambayoyin, to za ku zauna sai mu cika alƙawarin da nace muku za mu cika insha Allah. Tambayoyin da aka rubuto a yau, tunda aka fara tambayoyi a cikin wannan watan, ban ga lokacin da aka rubuta tambayoyi masu ma'ana irin na wannan lokacin ba. Tambayoyi ne wanda suke da kwali, kuma wanda na san za su amfane mu da kuma waɗansu daban. Wanda zan fara karantawa ita ce tambayar wani wanda nake gani alama ɗalibin ilimi ne, wanda ya san abin da yake yi. Tambayoyinsu sun ƙayatar da ni, kuma na fi son irin waɗannan tambayoyi da za su nuna alamun mutum ya ɗan yi nisa a cikin karatu, kuma kawai dai yana buƙatar ƙarin wayewa ne akan wasu abubuwa. Wannan ya ce yana so a warware masa yanda za a haɗa tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, mutanenka ba mu aiko musu da wani mai gargaɗi ba, ba mu aiko musu da annabi ba kafin ka. Sannan a wata ayar kuma sai Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, kowace al'umma mun tayar mata manzo. To shine yace ya za a haɗa wannan. Allah ya ce mutanenka ba a turo musu manzo ba, Allah kuma ya ce kowace al'umma mun turo mata manzo. kaga wannan akwai iskali ga wanda yake da ta'ammuli zai iya samu wannan iskali to amma ga amsa kamar haka tabbas Allah madaukakin sarki ya dauki dawainiyar kulawa da kowace al'umma ta hanyar babu wata al'umma da ta wuce face Allah ya tare mata da manzo Allah ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut kowace al'umma dai bayan dai sai da Allah ya tare mata da manzo sannan kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa a wannan ayar da ka faɗa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face Allah ya tare mata da manzo wa li kulli qaumin had to sai gashi kuma a waɗansu ayoyin Allah madaukakin sarki ya ce mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun zakai gargadi wa waɗansu mutanen da iyayensu ba a musu gargadi ba ba a turo musu manzo ba Allah madaukakin sarki kuma ya ce litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun kafin ka wani mai gargadi bai zo musu ma atahum min nadhir wani mai gargadi bai zo kuma ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nadhir kowace al'umma an turo mata da nadhir to ya zaka hada wannan tsakanin ayoyin da duk suke fadan cewa an tura wa kowace al'umma manzo haka suke kowace al'umma Allah ya tare mata da manzo waɗanda suka ce mutanen da ba a turo musu manzo ba Allah yana magana akan jama'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama Quraishawa kamar yadda Qatada yace ko kuma wato Larabawa gaba daya kamar yadda malaman tafsiri suka ce Larabawa da ba su taba samun Annabi ba kowace al'umma tana da manzanta sai Larabawa ne ba a ba su ba an fahimta manzon su na farko shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam don haka kenan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da mutanansa ma unzira aba'uhum da ba a turo musu da wani mai gargadi ba kafin su an gane ko ma atahum min nadhirin min qablik kafin ka ba a turo musu da kowa ba amma yanzu da kazo kuma inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira sai Allah madaukakin sarki ya turo ka a yanzu huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula su ummiyun da ba su da manzo sai yanzu aka baka tunda an ba su ya kai yanzu ya zama an cika maganar wa in min ummatin illa khala fiha nadhir su ma yanzu sun samu nasu kenan jama'a an fahimta sai zama ya gaskata maganar kowace al'umma suna da manzo kafin ka da al'ummar ka ba ta da shi da aka turo ka yanzu sun samu nasu shikenan magana ta kare an fahimta tambaya ta biyu yake cewa yana so a hada masa tsakanin waɗannan hadisai guda biyu suna damunsa hadisi na farko hadisin Abu Huraira cikin Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an sanya muku liman ne domin ku yi kuma ku bishi yace wa idza salla qa'iman fa sallu qiyama in limamin ku ya salla a tsaye kuma ku yi a tsaye wa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'in idan yayi salla a tsaye kuma ku yi a tsaye yace sai ga wani hadisi shi kuma na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi salla wa huwa mariyatu bai da lafiya jalisan yana zaune wa Abu Bakrin qa'iman yaktadi Abu Bakrin bi salati nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar yana gefen sa shi yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salla wa yaktadi an-nas bi salati Abi Bakar mutane kuma suna bin Abu Bakar salla duk suna tsaye da mutane da Abu Bakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana zaune kuma shine liman a wancan hadisin kuma yace in liman yayi salla a zaune kuma ku yi a zaune sai ce ya za a hada wannan hadisin da ka fara kawa na farko kace Abu Dawud shi ma muttafaqun alaihi ne Bukhari da Muslim duka sun ruwaito shi kuma shi ma Aisha din ce ta ruwaito ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana bai da lafiya sai waɗansu sahabbai suka zo gaishe shi da suka zo sai lokacin sallah yayi sai akai alula sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shige gaba sai ja sallah sai suka bi shi Annabi sallallahu alaihi wasallama baya iya sallah a tsaye lokacin sai a zaune yana zaune su kuma suna tsaye sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ashara ilaihim bi yadihi an najlisu sai musu haka da hannu akan su zauna sai suka zauna aka yi sallah a zaune kamar yadda shi marar lafiya yake sallah a zaune sai da aka gama sai ya ce musu inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi an samu ku liman ne don ku bi shi fa idza raka'a farfa'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza salla qa'iman fa sallu qiyaman wa idha salla jalisan fa sallu julusa. Yace an samu ku liman ne don ku bi shi, in yayi ruku'u ku yi ruku'u, in yayi tashi ku tashi, in yayi salla a tsaye kuma ku yi a tsaye, in yayi salla a zaune kuma ku yi a zaune. A wata riwaya shine wa idha salla qa'iman fa sallu qu'udan fa idha wa idha salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'in. In yayi salla a zaune dukkan ku zauna da ku da shi ku yi salla a zaune. An fahimta? Wannan tabbas ya inganta manzon Allah sallama ya ce ayi sallah a zaune idan liman yana yi a zaune. To a aikace kuma sai ga wannan hadisin, lokacin da manzon Allah sallama yake cutar ajali wanda da ita ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba zai samu zuwa sallah ba, doka Abubakar ya ja sallah. Sai da Abubakar ya fara limanci, sai Annabi ya dan ji karfi zai fito, sai ya dogara hannunsa tsakanin mutane guda biyu, yana jan kafarsa har ya samu ya rarrafa ya shigo masallaci. Yana zuwa sai ya zauna a gefen hagun Abubakar, a gefen hagun Abubakar inda liman yake tsayawa kenan. Ai kai zaka tsaya a daman liman, liman kuma yana hagunka, to sai Annabi ya tsaya a hagun Abubakar inda liman zai tsaya. Don haka da ya tsaya a wurin sai ya zauna a zaune, yana zama sai ka baran sallah, sai Abubakar sai ya fata limancin, sai ya zama mamun saboda manzon Allah sai ya zo dole shi kuma ya koma benci. Don haka sai ya ci gaba da bin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya zama shi ba zai ruku'u ba sai Annabi yayi. Mutane kuma suna baya suna kallon Abubakar, su Abubakar suka sani. Don haka in Abubakar yayi abu su sai su, su suna bin Abubakar, Abubakar kuma yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka akai sallar aka gama, shine yace to yaya anan Abubakar da mutane ba su zauna ba, a can kuma Annabi ya ce a zauna. Kun gane magana? To dangane da fasarar wa'annan hadisai guda biyu, akwai maganganun malaman fiqh guda uku. Magana ta farko ita ce maganar malaman da suka fi yawa, malaman masaban Malikiya da malaman masaban Hanafiya, waɗanda suka ce idan liman yana yin sallah a tsaye ku bi shi, idan liman yana yin sallah a zaune to kar ku bi shi, saboda wanda yake sallah a zaune ba zai iya jan wanda yake sallah a tsaye ba. Ɗaya daga cikin sharaɗin, tunda wato yana ɗaya daga cikin rukunan sallah yin sallah a tsaye ta farilla, to duk limamin da ba zai iya sallah a tsaye ba to ba zai iya jan wanda yake yin sallah a tsaye ba, sai dai kai kai sallar ka daban, shi ma ya tasa daban, ko kuma shi ya bi ka. Kun fahimci wannan ko? Wannan ita ce masabar Malikiya, ita ce masabar Hanafiya. Su kuma waɗansu malamai sai suka ce za ka iya bin wanda yake tsaye, zai iya bin wanda yake zaune sallah. Kun fahimta? Mutlaqan wanda yake tsaye, inda ya zo zai bi mai wanda yake yin sallah a zaune, zai bi shi amma shi zai kayansa a tsaye ne. Kun fahimta? Shi ne maganar malamai na biyu wanda suka ɗauki hadisi na biyun nan kenan, suka ɗauki ɓangaren maganar sallar Abubakar. Sai malamai na uku su ne wanda suka ce za ka bi liman, an gane ko, idan dai ya fara yin sallah a zaune tun farko to za ka bi shi a zaunen, kai ma sai ka zauna sai ku fara tare. Amma idan ya fara yi a tsaye, kun gane, to ko da ya zauna daga baya to kai kuma ba za ka bi shi ka zauna ba, sai dai ka ci gaba da yin kayan ka tsaye. Yanda aka fara dai haka za a kare shi. Shi zai iya mara lafiya ai ya fara, rashin lafiya ya sa daga baya ya zauna, amma kai tunda baka da lafiya, ai tunda kai kana da lafiya, ya fara a tsaye to a tsayenka za ka ci gaba, ko da shi ya samu rashin lafiya ya zauna kai za ka ci gaba da yi a zaune. An fahimta? Wannan zancen shi ne wanda ya fi ƙarfi, shi ne ya fi haɗa tsakanin waɗannan hadisan. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja mutane ya ce musu in liman ya yi sallah a zaune ku yi a zaune, ya ce musu zauna, an fara sallar tare da su duka a zaune, saboda shi ya fara a zaune su ma suna nan, sai ya musu haka, ya ce musu ma su zauna su bi shi a zaune. An fahimta? Wannan dan Abubakar shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga an fara sallan nan ana yi a tsaye, daga baya shi ne ya shigo sai aka samu canji, shi sai ya zauna. Don haka wannan ba zai sa su kuma su zauna ba tunda sun fara a tsaye, sai su ci gaba. Kai ma yanzu in kana bin liman, tun kafin a fara limaminku sai ya zamana cewa zai yi sallah a zaune, to duk a zaune za ku yi sallah, ko da farilla ne. Sai ya zamana limaminku zai yi sallah a tsaye, duk a tsaye za ku yi sallah. Sai ya zamana limaminku an fara a tsaye, daga baya ya zauna, shi ɗayansa ne zai zauna, ku ba za ku zauna ba. Jama'a an fahimta? Wannan shi ne jam'i tsakanin wannan hadisan. Sannan abinda kuma ya fi kowanne sauki shi ne, dukkan malamai sun yi ittifaki cewa abinda aka fi so shi ne wanda yake tsaye shi zai zama liman, don haka kai in ka san baka da lafiya ba za ka iya sallah a tsaye ba kai hakuri ka bar limancin ai gobe za ka yi kuma ajiya ka dana sai ka ba wani shi ma ya taba yau an fahimta abin da yafi kyau shine saboda a fita daga sabani wanda yake da lafiya da zai iya sallah a tsaye shi zai ja sallah Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin bi ma'ana wa qumu wa sallu lillahi wato qa'imin yi sallah kuna tsaye an fahimta ta sai kuma tambayar sa ta gaba yana cewa a masa bayani akan yaron da aka haife shi a ranar juma'a dab da fatuwar rana da kuma wanda aka haife shi daren talata gab da huduwar alfijir yaushe ne za a rada musu suna saboda ya ce ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane yaro yana rataye da kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'i kowane yaro yana rataye da abun yankan sunansa za a yanka masa ranar kwana bakwai to yaushe ne bakwai ne wannan zancen wannan hadisin ya tabbata amma ya ne ake gane kwana bakwai din in an haifi yaro malamai sun yi sabani sabani zuwa magana biyu maganar jumhurin malamai gaba daya da kuma maganar masabar malikiya ita dayanta jumhurin malamai gaba dayan su da masabar hanafiya da masabar shafi'iyya da masabar hanabila dukkan su suna nan akan cewa za a fara kirga ranan kwana bakwai ne daga kan ranan da aka haifi yaron in dai da ranan ne in ba da daddare ba da ranan nan shine tun daga kan bayan alfijir har zuwa lokacin da rana za ta fadi duk wannan ana kirga shi a matsayin da rana to za a kirga har da yau matukar rana ba ta fadi ba kuma matukar alfijir yake to kun fahimta yanzu yau juma'a ne ko sai mace sai ta haihu yanzu muna magana to in ka tashi kirgawa za ka fara kirga don Allah bisa ya ce yauma sabi'ihi yini bakwai din sa don haka za a ce yini bakwai ba shine yauma ba an gane ko bai ce lailata sabi'atihi ba sai ce yauma sabi'ihi yini kaga shine yau to yau kuma yau ne ma yauma ai yau ne don haka za a fara kirgawa daga yau ne in ka fara kirgawa daga yau sai zama ranar suna ranar alhamis ne ba ranar juma'a saboda zaka ce juma'a daya asabar lahadi litinin talata laraba alhamis sai baka bakwai zuwa alhamis amma kabar malikiya ba zaka kirga hadda ran da aka haifu ba sai ka fara daga gobe tunda yau ne ta haifu juma'a sai ka ce asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a sai ta zagayo kafin ayi suna an fahimci wannan wani zance ne yafi jinjaye daga ji rancen da yafi karfi shine dole a kirga har da yau don manzo Allah sai ce yau mai yinin sa na bakwai kaga yau kuma yini ne don haka dole a kirga da shi amma kace za a fara daga gobe to kaga ba kirga har da yau ba kuma bai zama yau masabihi ba ya zama yau masaminihi kenan kun gane magana sannan kuma amma dukkan malamai sun yi ittifaki cewa idan an haife shi da daddare ne to shi ba matsala ba za a kirga daren ba sai a fara daga gobe don manzo Allah ce yau masabihi yau juma'a in ta haifu da daddare an fahimta ko to baraka kirga juma'a baraka kirga yau juma'a ba sai ka ce asabar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a haka sauran ma sabobin ma suke kun fahimci wannan in ta haihu jiya da daddare to zai zama irin ranar jiya ne suna in ta haihu yau da daddare to irin yau ne suna amma in ta haihu yau da rana to irin jiya ne suna Allah ya sa kun gane sannan kuma sai yake cewa amma tambayoyin sannan sun yi yawa yake cewa a cikin karatunka na ranar 20 ga watan Ramadan ka ce dangane da aqidar ahlus sunna kai bayanai to amma yaya alaka tsakanin wannan da kuma abinda yake cikin qawaidi a cikin qawaidi an ce ilam annallaha azza wa jalla mawjudun qabla al-khalqi ka sani cewa Allah yana nan kafin halitta laysa lahu qablu baya da kafin wala ba'du baya da bayan wala fawqa baya da bayi sama wala tahta baya kasa wala yamina baya dama wala shimala baya hagu wala amama baya gaba wala khalfa baya baya wala kullu shi ba duka bane wala ba'du kuma shi ba kadan bane wala yuqalu mata kana baraka ce yaushe ne yazo ba ya zama ba wala aina kana ko a ina yake wala kaifa kana ko ta yaya kawwalal aqu shine yake cewa wannan maganar ta tabbata aqidar ahlus sunna ne ko ba aqidar ahlus sunna ba bata tabbata ba aqidar ahlus sunna bane wannan abin da yake cikin qawaidi ba aqidar ahlus sunna wal jamaa bane aqidar wadansu ne da ake ce musu yan wahdatul wujud wadanda suke ko kuma yan al-hulul wal ittihad wadanda suke cewa Allah yana ko ina ko kuma Allah komi ne
ko kuma ɗan al-mu'attila waɗanda ma za su iya kore ya zama babu Allah saboda duk abin da aka ce shi ba farko ba shi ba ƙarshe ba shi ba da ba shi ba yanzu ba shi ba nesa ba shi ba kusa ba shi ba baya ba shi ba gaba ba shi ba dama ba shi ba hagu ba shi ba sama ba shi ba ƙasa ba me suna wannan abu babu ne wannan abu Allah kuwa babu ne Allah akwai ne kun fahimta saboda an ci yace wala fauka Allah baya sama Allah kuma madaukakin sarki yace wa huwal qahiru fauka ibadi sana a masabar malikiya ana da aqidar cewa Allah madaukakin sarki yana saman komai ne wannan shine masabar ibshi wannan ita ce masabar malikiya akan ta ne Imam Malik ya rayu har ya bar duniya rahmatullahi ta'ala alai an gane ko shi yasa ya tabbatar da cewa ubangiji yana kan al'arshi al'arshin Allah kuma yana saman komai ne komai yana kasa al'arshi yana sama Allah kuma yana saman al'arshi haka Imam Malik ya rasu akai har wani yazo ya tambaye shi yaya al'amarin yake yace a kori wannan mutum yace Allah madaukakin sarki ya daidaita kan al'arshi al-istiwa'u ma'lum kowa san menene daidaitan irin wannan daidaitan da kokwalwarka za ta baka shine amma ba tare da ka kayyafa ba wal kayfu majhul amma ya yake kuma mutum bai sani ba kuma mutum ba zai neme ya sani ba jama'a an fahimta sannan abin da yasa nace ita ce masaban malikiya shine za ka samu a cikin littafin risala wa annahu fawqa arshil majid bi nadihi yace ubangiji yana saman al'arshin sa da zatin sa haka yake cikin littafin risala wannan ita ce asalin masaban malikiya to me yasa mai qawaidi shi kuma yace haka saboda qawaidi ba littafin mu na malikiya ba littafin mu na malikiya in kana so kai karatun masaban malikiya na fiqh zaka fara daga ahlari ne ba daga qawaidi ba abun da yasa ahlari mun san wanda ya rubuta shi qawaidi ko ba mu san wa rubuta ba ko kai ka san waye mai qawaidi a jikin sa ba wanda ya rubuta shi ba a sani ba har yau amma mai ahlari kowa san shi kuma duk littafin mu na malikiya tun daga kan ahlari ishmawi iziya risala har zuwa mukhtasar duka mun san waye suka rubuta kuma duka malamai ne na sunna Allah musu rahama jama'a an fahimta wannan shine dan takaitaccen bayani don haka duk wanda zai koyar da dan sa karatu ko shi zai fara koyon karatu kare fara daga qawaidi ya fara daga ahlari sannan kuma tambayar ta karshe yake cewa akwai makarin tunani ne akan yawancin mutum yana tunani dangane da ubangiji ko sifofin Allah wanda zai je yana damun sa yana sa shi waswasi da sauransu irin wannan tunanin da yake zuwa maka wani ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana jin irin wannan tunani sai Annabi ya ce mata in abun ya zo maka falyantahi ai abun nan sai ka ce kul falyakul amantu billahi thumma liyantahi kace nayi imani da Allah sannan ka jefar da tunanin duk abin da yake zuwa maka a cikin zuciya wannan baya rusa maka imani Annabi sai ya ce wannan shine mukhul iman asalin tsantsan imani ne yasa shedan yake ka maka irin wannan amma duk abin da zai ka maka ka gani a idon ka kace ƙarya ne saboda laisa kamithlihi shay duk abin da idon ka zai iya tunawa to Allah yafi karfin abin da idon ka zai iya gani duk abin da kwakwalwarka za ta iya surantawa Allah yafi karfin haka saboda Allah walillahil masalul a'la mafi girman misali shine na Allah dan adam kuma ba zai iya tuna mafi karshen kwakwalwar misali ba in kana so ka ga Allah kai imani ka tsaya ahlus sunna wal jamaa zaka ganshi a ranar kiyama wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira in kuma kaje babu imani ba zaka ga Allah ba kalla innahum arabihim yawma idhin labahjun baka inda za a je garin da za a je me ya kawo dogon tambaya zaka kana tsaya kana ta suranta wani abu ga yar wani kokoloka tana baka ga yanda Allah yake donan ƙarya ce ka jira in kai imani zaka ga Allah da kanka manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ina tabbatar muku cewa za ku ga Allah ranar kiyama la tudamuna fi ru'yati ko ture ture ba za a yi ba za ga Allah balo balo chulje chul ganin annabin tsohuwa idan ba annabi sai ce kamar yadda kuke ganin wata a daren 14 wani yana tare mu wani ne inda ga wata ce kai matsarin ga wata kowa zai gani haka kowa zai ga Allah daga cikin mu'mini an fahimta wannan da ya samu da tambayoyin su sun shiga kai magana akan hukuncin sata idan abin da mutum ya sata ya kasance na mahaifinsa ne menene hukuncin sa in ka tace na mahaifinka ka aikata laifi wasu malamai sun ce za a yanke maka hannu shi kada Abu Hanifa wasu malamai sun ce ba za a yanke maka ba saboda akwai shubha tunda kayan babanka ne zancen da yake rinja shine ba za a yanke maka ba hannu a maza a maka ta'zimi sannan yace idan kuma abin da mutum ya sata bai kai a yanke masa hannu ba fa in bai kai nisabi ba to shi ma za a maka ta'zimi alƙali shetan bai dace da kai wannan na tambaya zaka iya wankan juma'a da na janaba a lokaci daya kuma da niyya daya zaka iya kamar da muka ce mai haila kuma tana da janaba za ta iya hada wanka biyu amma da niyya daya bisa zancen jumhurin malamai yace zaka iya sallama daya a sallar shafa'i da witri ma'ana kai raka'a uku a lokaci guda sai kai zaman tahiyya guda eh zaka iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace alwitru haqqun yace witri haqqi ne yace faman abunnan yace faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al waman ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al waman ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al yace witri haqqi ne in kana so kai witri a raka'a biyar a jere kai in kana so kai da raka'a uku a kai in kana so kai da raka'a daya kai an fahimta witri shine dai ya zama adadi na mara daya uku biyar bakwai duk wannan zaka iya yi an fahimta ko in zaka yi haka to baraka zauna a kowanne ba kamar yadda Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yutru bi thalathin la yajlisu fi ihdahunna ay la yajlisu illa fi akhiratihim manzon Allah sai yakan yi witri da raka'a uku a jere baya zama sai ya gama uku ko jin satul istiraha ba a yi irin wannan an fahimta baraka zauna ba sai kai ta yi sai ka gama ukun ka sai kai sannan ya lata kuma ka raba sai kai raka'a biyu kai sallama mai sabbi da kulliya sannan kai raka'a daya amma dukan su sunan su witri duk da haka sai dai ai dai witrin ne mafsul an gane ko tambaya ta anan ita ce mani najasa ne ko ba najasa bane kuma zai iya yin sallah da kayan da mani ya taba ba tare da ya wanke ba akwai sabanin malamai cewa mani najasa ne ko ba najasa ba masaban malamai kamar malikiya suna gani mani najasa ne masabar wasu malamai kuma kamar shafi'iyya sun ce mani ba najasa bane zancen da yafirin jayi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih hadisin sahih muslim aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam mani yakan taba tufafin sa amma kuma sai ya salla ba tare da ya wanke ba sai ta ya bushe sai ta kankare kawai sannan wani lokaci kuma ta kan wanke sai aka hada hadisan aka ce Aisha ta kan wanke ta bada inda yana najasa ne kaga bayan da za a ce don ya bushe kuma ba sai an wanke ba tunda inda yana najasa sai najasa ko bushashe ko danye duka daya ne sai suka ce tana wankewa in danye ne saboda kazanta ne kamar majina ne in ya taba ka ai ba zaka je kai sallah da shi yana gani ba in ya bushe kuma tace ta kan kankare wannan hadisi yana cikin sahih muslim zancen da yafirin jayi shine mani ba najasa bane don haka in ya taba mutum ya kamata ya wanke saboda tsafta amma in mutum yayi sallah da shi sallar sa tayi wallahu a'lam in ko mutum hankalinsa bai kwanta ba to yayi masaban malikiya shi yafi don ya fi zama tsafta ma in kai ba kazami bane ai ba za ka fito da mani a cikin ka ba sai ka wanke ya zai yi wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a lokacin da ya ji kiran sallah daga masallatai daban-daban a lokaci daya shin zai addu'a ne ga kowane kiran sallah ko kuma idan yayi daya ya isa ni a gani na idan suna yi lokaci ɗaya ne zaka iya jira duk su gama kayan su daga baya kai guda daya sai kai addu'a na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu in kuma ana yi daban-daban to aiki ya same ka to annabi sai ya ce man sami al mu'adhdhin in ka ji kuma ka riga ka ji kaga aiki ya same ka malam Jafar Allah ya ji kansa malamin mu yana cewa lokacin suna jami'a akwai wani malamin su dan ka'ida sosai yace sai zai cinye lokacin idan lokacin sai zo daidai da kiran sallah yayi haka ya fara kiran ya fara darasi sai ladan ya fara kiran sallah sai ya tsaya illa dai yace Allahu sai shi ma ya amsa wani ladan din ma yace duk sai cinye lokacin ya rada amsawa to mutum yana da wannan zahiriyar shikenan sai yi amma dai ina gani mutum yana iya hadawa duka daga baya zai wannan addu'a wallahu a'lam kai magana akan bai halatta abinda musulmi a makabarta ɗaya da kafiri ba to su a barikin mu yace mu a barikin mu makabartar mu hadda take da ta musulmai da ta kafirai ya za a yi abinda za a yi shine ya kamata a kawo gyara ya kamata a gyara a wurin ya zama a nuna musu cewa ma kamar yadda aka raba ai a cikin bariki coci daban masallaci daban ko an san akwai bambanci ranar juma'a wannan za su yi ibadar su ranar lahadi ma wannan za su yi ibadar su ana da rai kenan aka raba balle an mutu don haka ya kamata a raba saboda a musulunci bai halatta ba abin ne mutum a makabartar kafiri kuma bai halatta ba abin ne kafiri a makabartar musulmi kamar yadda bai halatta ba kai addu'a ma kafiri akan kabarinsa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri ko tsayawa akan kabarinsa bai halatta kai ba bai halatta kuma a masa sallah ba to makabartan musulmi kuma in ka shiga zaka ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin aminci ya tabbata a gare ku ya ku mu'mine kuma ga gashi ba mu'mine bane zaka bi halatta lalle ya kamata a kawo gyara akan wannan inda gaske ne yake cewa mutum ne haka kawai ya daina kulawa ya daina kulaka kuma kai baka san me ka masa ba ko ka masa salama baya amsa in ka masa magana kuma ba zai kula ba gashi a wata ramalanin sai ka share shi mana sai mana sosai ma ai abinda aka ce shine kaiwa mutum sallama shikenan ka riga ka gama naka kulura a musulunci ba ce dole ku zama abokai ba fa musulunci an ce kar ku yi gaba ne amma dole ne zama abokinka ba ka son aboki da ni nazo wannan abu ka dake ka bata da shi sai ka tashi hanya ka kama hanyar ka karbi da shi amma an kawo shi salamu alaikum ka dan yi yake karbi da shi magana ta ina amsa ko ba amsa ba shi ita abota ba dole bace gaba ita ce haramu kun gane magana kar ku yi gaba tsakaninka da musulmi kuma shiru ba mu yi magana ba bayan mun yi sallama bayan mun muna gaba ai sai dai kawai menene abota ce ba mai mun dan yi suspending kafin wani lokaci wasu haka suke saboda kauya ba ne kamar ta masa magana ya kiya kula kai kiwayewaye ne kai kuma kana tsoron kar ashe ba ka ci sallanka ba za a karɓan Allah ya ka masa sallama shikenan inda abin nan ba sai karbu da shi dan Allah malam abun bayani akan matsayin Adam alaihi salam shin annabi ne ko manzo ne ko kuma salihi ne annabi Adam annabi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne yazo a cikin riwayar Imam al-Hakim hadisin Abu Umama al-Bahili wani yazo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mishi anabiyan kana Adam shin Adam kan annabi ne sai manzon Allah sai ya ce na'am mukallaman kwarai ko shi annabi ne kuma wanda Allah ya magana da shi kai tsaye mutum uku ne kadai Allah ya magana da su kai tsaye a duniya banda su Allah bai taba yin magana da wani ba kai tsaye inda bil adam mutum na farko shine annabi Adam kamar yadda wannan hadisin ya nuna wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata kaga wannan Allah ne magana da shi kai tsaye sannan mutum na biyu shine annabi Musa alaihi salam wa kallama Allah Musa taklima lokacin da Allah ya ce masa ya Musa inni ana rabbuka fakhla ana alayka wannan da kunnin sa yaji maganar Allah madaukakin sarki kuma da sautin ubangiji an gane ko sai mutum na karshe shine ma dugu uban tafiya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yayi magana da shi kai tsaye duk waɗannan da kaji Allah yayi magana da su ne Annabi Musa Allah ya magana shi yana nan duniya Annabi Musa Annabi Adam Allah ya magana shi lokacin yana cikin aljanna ko yana sama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya magana da shi ne bayan ya wuce wannan wuri bayan ya wuce Sidratul Muntaha yaje inda Allah madaukakin sarki ya yarda yaje da yaje wurin sai ya zama wurin ko mala'ika Jibrilu bai taba isuwa wannan wurin ba ko babu wani dan taliki da ya taba isa wurin sai Allah ya masa magana kai tsaye da sautin ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana da Allah wannan shine lokacin da Allah bisa sallama ya magana da ubangiji don haka wannan sune guda uku da Allah ya magana da su annabi Musa annabi Adamu annabi ne amma ba manzo bane manzo na farko shine annabi Adam annabi Nuh don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi hadisin Abu Huraira ranar kiyama dukkan mu zamu dunguma mu jojan annabi Nuh sai mu ce anta awwalu rasul kai ne farkon wanda Allah ya aiko ka a matsayin manzo anta awwalu man ba'athahu Allahu rasula kai ne wanda Allah ya fara turo ka a matsayin manzo sannan Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi sai Allah ya fara da annabi Nuh don haka annabi Nuh shine farkon manzon Allah malam mutumin da ya sata aka yanke masa hannu sai aka dauke shi zuwa turai aka jona masa wata shin hakan ya halatta za a iya sa masa inda na roba ne amma ita wannan hannun da aka yanke Allah ya ce faqtaru aydiyah kuma dole a yarda ita kun fahimci wannan amma inda an sa masa na roba don ya samu daman da zai yi aiki ko ya wani abu wannan da gani ba laifi bane an fahimci wannan ko yawwa amma a sa masa ita wannan din wanda Allah ya ce a cire ita ce bara a sa masa wallahi a'lam abinda yasa za a iya sa masa wancan shine bayan an riga an cire ya zama daidai da sauran majinyata ne bukatar ita ce zama bai da wannan hannun da ita ce ta yi sata an fahimta ita wannan hannun da ta yi sata ita ce aka ce a cire wancan da za a sa masa kuma ai bara ta zama kamar yanda wannan take aiki ba zai taba yiwa ba don haka kawai kamar yanda majinyaci tunda ya halatta a masa jinya har hannunsa ya warke don ya zama hannun zai iya amfani ya halatta kenan kuma a sa masa wani abin da zai iya amfana da shi don ya yi wani abu wallahi a'lam ya ake yin sallar janaza shin za a yi da takalmi ko babu yanda ake sallar janaza shine a yi kabbara guda hudu akan mamaci in aka tsaya liman zai je gaba mamu kuma suna baya za su yi sahu sahu kuma za a yi sahu ne yanda aka saba ko in kun zo sahu sai a takura ba dole sai an yi wannan ba sahu sahu za a yi asalin sahu an fahimci wannan koda ba ai irin wannan takura an mammatse wani bayan wani yana kan wani yana kan wani ba dole sai an yi haka kawai ai asalin sahu kun fahimta sannan kuma in aka yi za a yi sahu uku ko yayi sama haka aka fi so sannan kuma idan akwai mata su kuma suna can baya ga malaman da suka yarda cewa mata suna yin sallar janaza sannan kuma sai a yi sallah liman zai kabbara Allahu akbar kuma za ku yi kabbara Allahu akbar kuma an yi wannan za a karanta Fatiha a'udhu billahi da bismillah da Fatiha kawai ba du'a ul istiftah sannan ba sura bisa ga zancen malamin fiqh in ka karanta kul huwa ba laifi don an samu Abdullahi dan Abbas ya karanta sai a sake Allahu akbar raka'a kabbara ta biyu kenan sai ayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim a cikin zakin ma'ad yace salatul ibrahimiyya zakai ba Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ba yace sai kai salatin da annabi ya koyar da kansa yace domin babu wata salatin da tafi wannan walau ta hazlaqal mutahazliquna koda ɗan keke da keke ɗan kwakule kwakule sun kwakulo ba wani salatin da zai kai wannan salatin girma sannan kuma bayan an gama wannan sai a saki kabbara ta uku sai ayi addu'a wa mamacin اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله زوا قرشي sannan kai wa addu'a wa ku kanku Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina zuwa qarshi in baka haddace wannan baka yi wanda ka iya an gane amma dai ya kamata ka haddace in aka yi kabbara ta hudu kuma sai ayi sallama ko kuma zaka iya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban-nar kafin ayi sallama shikenan yanda ake sallama yanda ake sallan gawa kenan an samu ruwayoyin da suke nuna za a iya yin sama da kabbara hudu sannan kuma akwai ruwayan Imam al-Baihaqi da ya nuna cewa in ana yi za a iya daga hannaye kowace kabbara ba wai kabbaran farko kadai ba sannan kuma lokacin da ake yin wannan sallar gawa idan ka zo ba a fara da kai ba to zaka cika wannan kabbara guda hudu in gawan za a bar muku ku da kuka makara to sai ku karisa har ku samu ku hudun nan kafin a daga har ku yi masa addu'o'i irin wanda aka yi in kuma ya zama kaga za a daga to kawai ka samu kabbara daya ana yanayin sallama kafin kai kai sallama ya ka saki ce Allahu akbar Allahu akbar ka kara sauran kafin kai sallama an fahimta sannan bai tun cewa za a yi da takalmi ko ba za a yi da takalmi ba kowace sallah duk wannan abun ya danganta in da kai sallanka da takalmi ba laifi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum zai sallansa da takalmi ya halatta ya sallansa da takalmi an gane ko wannan shine zancen da yafi nin jayi abinda dai malamai suke cewa shine saboda maslaha irin namu na yanzu kawai masallatan mu da suke da abubuwa na abinda baraka shigo mutane da takalmi amma da kai sallar ka a waje ko da kai sallah a fili ko a kasa sai kai sallar ka da takalmi sallar ka tayi sallar farilla ma ballanta na kuma sallar gawa don haka don kai sallar ka da takalmi babu laifi don ka cire kuma ba laifi idan aka binne mamaci tambayar sa ta biyu shin kowa zai yi masa addu'a ne ko kuma za a taru ne a yi wa mutum mutum daya jagoranci addu'a za a yi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake yi shine in aka binne mutum sai ce istaghfiru li akhikum wa salu lahu at-takbita fa innahu al'ana yus'al ku nema wa dan uwan ku gafara kuma ku roka masa Allah ya bashi damar amsa tambayar sa domin yanzu an fara masa tambaya shikenan sai kowa ya ta masa ba a taba ganin inda Allah ya daga hannu yana ce Allahumma billa amin Allahumma kaza qul huwallahu qaba qaba uku li ila fi da alam nashara manzo Allah san ba a taba ganin yayi wannan ba duk wanda kuma ya taba ganin annabi yayi ka mana mu muna neman dan mu fara amma in ba mu gani ba ba za mu yi ba an fahimta zaka kowa zai yi kayan sa haka in ka je ta'aziya in aka je za a yi wa mutum addu'a zaka iya masa addu'a amma ba sai an ce jama'a kawo salati annabi goma ayi waye wannan duka ana so saboda bawon Allah ya samu la ya samu wannan abun ya samu albarkan to sai an yi keke da keke sai an tsaya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba haka yake yi ba to sai ayi irin nasa kowa ka masa addu'ar sa waye ba sai an ce wani ya jagoranta wai a masa bayani akan salatul tasbih bayanin da zan maka shine salatul tasbih bai inganta ba bisa ga zancen da yafi din jahi malamai suna da maganganu akan salatul tasbih wasu sun ce ya inganta cikin wanda suka ce ya inganta da su albani wasu sun ce bai inganta ba da ifi wasu sun ce maudu'i ne cikin wanda suka ce bai inganta ba da shehul islam bin taymiya wasu sun ce hasan zancen da yafi din jahi shine salatul tasbih bai inganta ba wanda ya inganta shine sallolin nan ga sunan ga rawatib wanda zaka yi Allah sai yace za a gina maka gida a aljanna na kafin sallar asuba da na sallar azhar da na sallar mangariba da na sallar isha duk wannan sun maka ai da kuma walaha ga wutiri duk wadan ba sai kai salatu tasbihi ba ni a bayinta ta amma in ka dauki bayintar wanda suka ce ya inganta kai kayanka Allah ya karba ka fara fadin dalilai goma wanda bai halatta musulmi ya aure al-kitabi ba ko kuma ko lokaci bai baka ka karasa ba menene sauran a ni ban ce abinda dalilan da bai halatta ba nace ma ban haka nace ba nace dalilan da suka sa bai kamata ba batun bai halatta ba ni ban ce ni nace ya halatta ne amma nace kuma bai kamata ba dalilan da bai kamata nan ba nace bil bai ne fada ba lokacin kawo wadannan ba su da muhimmanci sosai kawai bai kamata ba karku aure alul kitabi amma wanda yace ya ji ya gani bazan ce masa haramun ba ya halatta shi kenan magana ta kai menene halaccin addu'a da yaren da mutum yake ji a cikin sallah domin ya ji wani malami ya ce a cikin sallah sai dai addu'a da larabci ubangiji madaukakin sarki yana jin kowane yare kuma kowane yare da ka ganin nan ma yana daga cikin ayoyin Allah ne mu'min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum duk wanda yake magana da kowane yare Allah yana jin sa to haka zancen da yake nan jayi shine ya halatta kai addu'a da kowane yare in baka iya larabci ba ya halatta kai addu'a da kowane yare koda ka iya larabci in ba a sallah bane an fahimta ko amma a cikin sallah kar kai addu'a sai da larabci in ka iya larabci in baka iya ba kuma kai da yaren ku Allah yana jin yaren ko baya ji ne shikenan kai sai a haramta maka addu'a don baka iya larabci ba kuma mutanen duniya nan da wanda suka iya larabci da wanda basu iya ba sai suka fi yawa su ko suna da addu'a suna da bukatun ubangijin su ko sai ka hana musu sai kai da ka iya larabci ku ta cin gara basan ku hana su jama'a ku yi addu'a ku karoti ubangijin ka in kai sujada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa amma sujudu fajtahidu fi du'a in kun yi sujada ku yi ta kokarin addu'a fa kaminun an yustajaba lakum lokacin da yafi dacewa kenan Allah ya karba muku sannan ana yin addu'a bayan an gama tahiyya an gama komi kafin ayi sallama sai kai ta addu'an ka sai in hana ka kai kayan ka in baka iya larabci baka yi da yaren da ka iya Allah yana jin yaren garin ku wala tattaribu alaihi ikhtilaful alsun Allah shine kadai wanda ya ruka a duniya duka za su taru kowa yana magana da yaren sa kuma a lokaci kai suke roko amma dukkan su ba sa kawo wa Allah confusion ko Allah ji wani yana magana sai ka tsaya sai ya gama tare za ku kuma Allah zai karbe su kuma duk yarukan Allah ji a lokaci daya sai ka ce wa Allah sai larabci ku ya addu'a ku jama'a wannan ita ce fatawar Sheikhul Islam bin Taymiyyah kamar yadda na ga muku shin ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki wai menene haka ne ko sai da wasu sifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi cewa hadisi ne cikin Bukhari da Muslim yace marra ani fil manami fatayarani ya fatata duk wanda ya ganni a bacci to zai ganni a fili yace wa inna shaytana la yatamathalu bi ay wala yatamathalu bi ash-shaytan ni shaytan baya iya kamanceceniya din a wani hadisin kuma yace marra ani fil manami faqad ra'ani haqqan wanda ya ganni a bacci to da gaskiya ganni to amma ibnu sirin ya fassara wannan hadisin yace marra aku fi suratihi ko fi sifatihi wanda ya ganshi a asalin siffan yanda yake ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ai kullum muna karantar da yanda siffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fari ne in kaga baki ba annabi bane wani yazo yace mini wai shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama baki ne kyau yana da zane a nan sai na dube shi na gaba barbare ne nace kaga zai yi ciwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba barbare bane kuma bai kama da bane ba sallallahu alaihi wasallam wato Allah balarabe ne kuma fari ne an gane ko sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba dogo ne zololo ba kuma ba guntu bane yana tsakatsakiya sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gemu tare da saje sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da abubuwa da duk wanda ka ji akan wanda suka shafi sannan shi ba siriri bane kuma ba mutum bane mai kiba mutum ne wanda yake matsakaici daidai kaman mutumin da za a ce basharan sawiya amma yana da kauri a wasu wurare kamar tafin hannunsa in yayin hannu da kai zaka ja minsa ya cika hannunka sannan duk mafasir dinsa gaba kamar elbow kamar guyewa kamar waye su ma suna da kauri an fahimta wannan kadan daga cikin siffar manzo Allah sai yanda zaka ganshi kenan a zahiri in kaga mutum tafiya ake biyan musa to wallahi ba manzo Allah don har waɗanda suke ce gemu ba komai bane sun tabbatar manzo Allah yana da shi to in dai manzo Allah ka gani to ba zaka ganshi ba da gemu ba gafarta mala ina naka gemu an ga da ko yawa kuma an ce gemu ba shi ne dan nan ba har da nan duka saje haka Allah sai yake bari an gane ko don haka in ka ganshi haka shikenan shi sa wani yazo yace wa sayyidina yazo yace wa Abdullahi dan Abbas yace jiya na mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ka ganshi yace ga mun yanda ya ga ganshi saboda mutumin shi ba sahabi bane don haka shi ne taba gani annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce in zan kwatanta maka da shi kamar yanda kaga Hassan din nan dan gidan sayyidina Ali sai ce lalle kaga manzon Allah kun gane ko zaka in kaga mai kamanni irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarkin ka yanda aka faɗa to shi ne an gane ko amma shi shedan zai iya zuwa maka sai yayi wasa da kai to sai zo maka a wani abu amma yazo asalin siffar annabi kuma ya zama shedan bai isa ba kuma ganin annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki ba shine ba aikin da kai yi da shari'ar sa shine babban abu don wani zai iya ganin annabi kuma annabi ya ja masa kunne ya masa fada wani zai iya ganin annabi ya masa albishir ba daga kaga annabi shine alaman da ka je aljanna ba kun ban jiwon nan ko yawa in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam alama ce ta cewa ka ƙara gyara aikin ka don ka samu a ranar kiyama ka zama kana tare da shi wai yace yana tare da wasu masu sukan sayyidina Abubakar saboda haka a bashi wasu point da zai kare kansa wannan sai kai karatu sosai abu na farko dai shine karka zauna tare da su don Allah ya ce wa idara aitan ladina yahuduna fi ayatina fa a'rid anhu in kana zaune tare da waɗanda suke kusawa cikin ayoyin mu suna izgili da su karka zauna tare da su zagin sayyidina Abubakar izgili da ayoyin Allah saboda wannan sayyidina Abubakar din shine mutum wanda ayoyin alqur'ani suka fito balo-balo suka yi magana a kansa duk cikin mutane a duniya ba wanda Allah ya kulla abokantakarsa da manzon Allah da shi da kansa sai sayyidina Abubakar duk sauran manzon Allah ne sai salama ya kulla da kansa amma sayyidina Abubakar shine kawai wanda Allah ya shaida cewa shi abokin manzon Allah ne sai salama Allah ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثانيه اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لوكacin da yake cewa sahibinsa kuma kowa sani a tarihi su biyu kade suka fita daga shi sai Abubakar wai sahibinsa shine sanan shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani akan sai yace wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda lokacin da sayyidina Abubakar ya dauki kudin sa ya sayi Bilal ya yanta shi ya sayi wannan ya yanta ya sayi wannan ya yanta yana ta yin haka shine sai waɗansu daga cikin kafirai sai suke cewa ai ya yanta Bilal ne saboda yana so shi ma Bilal ya masa wani amfani ba wai haka kawai saboda Allah bane ne shine sayyidina Abubakar bai rama fadan ba sai Allah ya rama masa da kansa yace wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ba wani mutumin da yake da wata falala wata ni'ima akan Abubakar wai Abubakar zai rama masa ba wanda ya taba yi ma Abubakar wani abu da za a ce yana bin Abubakar bashi balle a ce dan tashi ko yana so ya masa wani abu anan gaba balle Abubakar ya masa illa bitigha a wajhi rabbihi al'ala yayi ne kawai yana neman yardar ubangiji madaukaki wala saufa yarda kuma Allah zai bashi har sai ya yarda an fahimta sai da Abubakar ya wuce wata jama'a don haka izgili da ayoyin Allah ne waɗanda suke zagin Abubakar don haka in ka bi ka tashi a wurin kawai kar ma ka bani wai yace yaro da bai balaga ba zai iya jan ku sallah limanci ya kuke dariya dangane da limanci malaman musulunci suna da mangano guda uku dangane da limancin yaro yaro shine wanda bai balaga ba a shari'a idan yaro bai balaga ba malaman masabar malikiya da malaman masabar hanafiya suka ce ba zai ja sallah ba an fahimci wannan ko suka ce ba zai ja sallah ba su malaman mazhaban hanafiya suka ce kowace irin sallah malaman mazhaban malikiya kuma suka ce ba zai ja sallan fadilla ba amma zai iya jan nafila dukkan malamai sun yi ittifaki cewa zai iya jan nafila kan saboda haka ma ku aje wukar saboda ka san abin da za ku ke dariya dukkan malamai hatta na malikiya sun ce ya halatta ya ja sallan nafila in banda sallan fadilla don haka zai iya jan tarawih zai iya jan tahajjud amma mazhaban hanafiya su da wanda suka ce ba zai ja ko ɗaya ba kuma dama mu ba ɗan hanafiya ba ne sannan mazhaban shafi'iyya su kuma suka ce zai iya jan kowace irin sallah har da sallar fadilla dalilinsu shi ne hadisin Amr ibn Salima a hadisin da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin Bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada wani yaro ya yarda da yayi approval din limancin wani yaro ana ce masa Amr ibn Salima kuma yaron dan shekara 6 ne ko dan shekara 9 ɗaya daga cikin biyu an fahimta don haka zancen da yafi din jaye shine babba ne ya kamata ya ja sallah in je sallan farilla ne amma in sallan nafila ne ya halatta kowa mai da ciki har da yaro kan in dai ya iya sallah musamman in dai ya haddace alqur'ani wanda yake malam menene mafita ga wanda baya iya rike alola wanda ya kasance ko sau da yayi alola za ta iya karewa shin ko ya kare zai ci gaba da yin sallarsa koya wannan shi ne ake ce masa mai salat wanda yake da salat hukuncin sa hukuncin mace mai istihala ne shine mutum zai yi alola wanda koyaushe abu yana fita mishi sai ya alola ko mace mai yawan fitsari ko namiji mai wani ciwo irin wannan ko mutum da yanda ba zai iya rike alola ba sai mutum yayi alola sai lokacin sallah yayi kafin yayi alola ba zai iya yin sallah kafin lokaci ba zai iya yin alola kafin lokaci ya jira ba yana yin alola sai ya shiga sallah yana shiga sallah duk abin da ya zuba ba zai karya masa sallah ba amma yana gama sallar alolan ta kare kun fahimci wannan ko matukar abin ya zuba to alolan ta kare za ta iya tana da validity kawai zuwa a gama sallan fadilla guda ɗaya ne in lokacin wata sallan ya zo kuma sai ya sake yin alola sai ya yi sallan yana yi shikenan wannan shine hukuncin mai sana a takaice kenan wai wannan take cewa tana amfani da magunguna na tazaran haihuwa kuma kafin ta soma amfani da shi al'adar ta kwana 7 ne yanzu kuma bayan ta soma amfani da shi sai zamana har yana yin kwana 15 ya za ta yi kuma asalin siffan jini ne shikenan haka za ta yi ta zama tana cikin haila Allah ya ce wa abun nan haka za ta zauna hatta ya tuhur har zuwa lokacin da za ta yi tsarki ana kirgawa ba da yanayin adadin kwanakin bane ana kirgawa ne da yanayin zuban jinin matukar jinin yana zuba shikenan fa'tazilu nisa a fil mahidi haka Allah ya ce wannan kuma wanda ya take neman wannan karin bayani akan wannan sosai ta nemi kasar din karatu mu na suratul baqara babin da muka yi magana akan haida karkashin ayan wa yas'alunaka anil mahid da ta samu waraka akan wannan insha Allah malam akwai wata dangantaka tsakanin ta'addancin Hitler of Germany da yawa Yahudawa da kuma aikin da suke yi kiban gane wannan tambayar ta kaba kai dai kawai dai banu Isra'ila abinda muka faɗa sun yi aiki na ta'addanci tun da kuma har yanzu suna yi Allah kuma ya yi alkawari wa idza adana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su ila yawmil qiyamati man yasumuhum su al'adab Allah ya yi alkawarin zai yi ta tayar da wanda zai rinka gallaza musu suma tunda sun kisu bi Allah lokaci bayan lokaci Allah zai taro da wanda zai daga musu hankali to mai yiwa daga cikin gaskata wannan abun ne abun da ya faru da su wanda a karshen nan babu wata asara da suka yi a duniya kamar abun da Hitler ya musu daga tsakanin 1941 zuwa 1945 Hitler ya kashe Yahudawa har wajejen mutum miliyan 6 ya sa ana neman su a duk inda suke a duniya ana kashe su kisan kiyashi shine ake ce Holocaust wannan lokacin yana daga cikin wanda a tarihin duniya ba a taba samun lokacin da aka kashe bil adama kamar lokacin yakin duniya na biyu ba to Hitler ne ya musu wannan bala'i an hada mutanen da aka kashe a yakin duniya na biyu mutum miliyan 11 ne to waɗanda ya kashe zalla ɗan Yahudawa sama da rabin wannan ne shine mutum miliyan 6 duk inda suke kuma kai haka aka rinka kashe dan sauran barbadin da suka rage su ne yanzu suke can matsiyata alaihim la'ainullah wai yana gani wasu a cikin sallah din sun dago daga ruku'u sai ga suna shafa fuskar su shin wannan yana da asali bai da asali tambayar ta biyu shine yana sana'a ta dinki sannan kuma an saba kawo dinki a ƙarshen Ramadan sai ya kare yin kudin dinki sai ya ce express ne ba amma kuma yanzu sai wai shin zai iya bari ya zama yake karba sai ya tara sai ya zama kawai sai ya ce maka sai dai express shikenan in kai express kake so shi almuslimuna ala shuruti inda ka zo kace express kake so na kwana daya sai kuka yi ciniki shikenan duk abin da ka karba ya halatta shi kuma abin da ya shafi sana'a an fahimta shari'a ba ta yanke maka sai nawa ne zaka yi kai da kanka idan dinkin ka kaga dama kana yin sauki don ka samu mutane su zo maka da yawa ya halatta in dinkin ka zaka yi tsada sai zo mutane zo maka kadan sai masu kudi ya halatta yanda kaga dama shi zaka yi kun fahimci wannan shari'a ba ta yanke maka nawa ne zaka sa to lokaci ya cika mu yana cewa za a karasa wai ya wai shin da azumin Ramadan da kafaran kisan rai na bakance duka ne ya wajaba magada su biya a madadin mamaci ko kuma ba haka ba wannan matsalan tana daga cikin matsalolin da nake tunanin kamar zan iya canza fatawa a kan fatawan da nake bayarwa a da shine cewa idan mutum fatawan da jumhurin malamai suke kai amma ina gani kamar shara minti 1 in tashi akan wannan fatawa shine cewa jumhurin malamai wanda suke da su masaba malikiya da sauransu idan mutum ya mutu ana bin sa azumi ba za a rama masa ba an fahimci wannan ko ba za a rama masa azumi ba saboda azumi kamar sallah ne wanda wani baya iya wani mutum ya mutu ana bin sa sallah ka gaba raka biya shi akwai kuma fahimtar masabar Hanabila da suke ganin cewa in mutum ya mutu ana bin sa azumi to za a rama masa azumi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Bukhari da Muslim ne man mata wa alaihi siyam sama alaihi waliyuhu sama anhu waliyuhu duk wanda ya mutu ana bin sa azumi to waliyin sa biya masa amma saban su malaman malikiya da sauransu suka ce ko dai su tabili wannan hadisi a matsayin ahad ne wasu kuma sai su ce sai dai in saumun nazar azumin bakance shine wanda da nake rajjahawa maganan da yawa daga cikin malamai cewa in mutum ya mutu ana bin sa azumin da yayi alkawari wa kansa na bakance sai a rama masa amma in na Ramadan ne ba za a rama masa ba gaskiya zuwa karshe karshen nan ina gani fatawan da tafi abin da yafi karfi yanzu a cikin dalilan da na gani shi da dalilan malaman da suke gani cewa masaban Hanabila kenan cewa in mutum ya mutu za a iya rama masa azumi amma mustahabi ne ko ba wajibi bane akan amma mutum ya mutu sai dai mutumin da ya mutu ya bar azumi ya kasu kashi uku ko wanda ya mutu ya bar azumin da yayi rashin lafiya sai zai ci gaba da yin rashin lafiyan har zuwa ya mutu ko tafiya ko wani uzuri dai bai dauke ba har zuwa ya mutu to wannan ba za a rama masa ba kuma in yaje wajen Allah Allah ba zai kama shi ba don laluran ba ta kau ba mutum na biyu shine wanda ya sha azumi an gane kuma ya sha azumi akan dama ba zai iya ba kwata kwata kamar wanda yake da ciwon da ba warkewa ko kuma tsoho kaga wannan in ya mutu dama ciyarwa ne asali akan sa to wannan in ya gama sai ku ciyar masa wannan duk ittifaqin malamai ne amma na karshe shine wanda shi ana bin sa azumi kuma sai zaman yana da lafiya bai yi azumin ba amma sai zo ya mutu yana da ba matafiyi bane ko ta yi haila ta zo kuma ta yi sakaci har azumin ta zo ba ta rama ba to ya za a yi sai ta mutu kuma ana bin ta to wannan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu wanda ya mutu ana bin sa azumi sai waliyin sai rama masa waliyi shine duk bai cin gadon ta mahaifinta danta uwanta dan uwanta ko mijinta ko wani an fahimta saboda haka duk wanda ya zama haka ina gani ya fi a fita daga sabani a rama masa azumi an gane sama da tunda ya fi zama wato abin nan an toshe kofar sabani in dai aka rama masa sama da a ce in ba a rama masa ba to ina gani lokaci ya kare don haka zamu tsaya a nan wajen amsa tambayoyi sai dai mai sauran abin da ya rage.